babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai yake tuntarewar sa jihar Borno dake shirya a yayin musu gabacin Najeriya ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekara. Jami'an sojan Najeriya sun samu nasarar halaka wasu dakin tantuwa yan kungiyar Boko Haram ne har su fiye da 115 a wasu kauyukan jihohin Borno da Yobe. Babban hafsan ya dai bayyana haka ne lokacin da ya shirya wani liyafan cin abinci da jami'an sojan Najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga.
Hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps, as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations.
Yake mun samu nasarar tarwatsa da sanonin su da dama, Hangusu da Abagajiri da Talala da Buk da Mulinti da dai wasu wuraren, kuma an kashe ɗaruruwa daga cikin su a waɗannan wurare. Kamar yadda wasu daga cikin waɗannan ƴan ta'adda da aka kame da suke kokarin tserewa suka tabbatar mana da hakan. Wannan ne ma yasa waɗannan ƴan ta'adda suka soma kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka, kamar yadda suka kai babban gida da garin Dabci na neman magani da dai wasu abubuwan da yi wa mutanen su magani da ke mutuwa a daji kamar kuda.
Operation Lafiya Dole has neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists.
Yace tun tarewa na zuwa shirya arewa musu gabacin Najeriya a kowar rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole sun samu nasarar halaka yan kungiyar Boko Haram haka da 115.
We have 11 of our colleagues paying the supreme price and some others sustaining injuries.
Babban hafsan ya ce kuma shige mun samu rashi daga alamu bangare wanda muka rasa abokan aikin mu 11 da kuma wasu da suka samu raunuka, amma ana nan ana musu magani. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya rikodin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan Najeriya.
This administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the Nigerian military with a view to fighting the insurgents.
Ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta taimaka wa jami'an sojan wajen yakan waɗannan ƴan ta'adda. Ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni biyu da suka gabata, don haka ina muku addu'a Allah ya ci gaba da kare ku wanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya. To ko yaya irin waɗannan sojoji da suka samu raunuka suke ji ne game da irin wannan rana?
Sunana Peter Pigeon. Gaskiya muna murna da farin ciki da ya zo sallah da mu. Da mu ce sai mu ce masa mun gode, mu kuma ya kara muna karfin jiki.
Ka samu rauni ne lokacin da kuke yaki da waɗannan mahara?
Mun shiga Mayis ne, so na ya fitin hannuna da kunni na da kafa na. Sun gode Allah.
Idan ka kika koma filin daga, idan Allah sa ka warware, za ku koma?
Na warke da idan Allah zan koma.
Ɗaya daga cikin sojojin da suka samu raunuka lokacin da suke gudanar da yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram kenan, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.